This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 1 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Yau ne ake cika wa'adin da matasan Najeriya suka diba domin su ma zanga-zangar lumana kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci. Isra'ila tana shirin tunkarar ramuwar gayya daga Iran bayan kisan babban jagoran kungiyar Hamas Ismail Haniyeh a can. Ukraine ta karbi kashin farko na jiragen yaki samfurin F-16 daga kasashen yammaci, abinda ta dauki tsawon watanni tana nema domin taimaka mata yakin da take yi da Rasha.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa da alama an samu rabuwar kawuna tsakanin wasu masu shirya zanga-zangar gama gari ta nuna rashin jin daɗi akan tsadar rayuwa da ake fuskanta a Najeriya, wanda aka shirya farawa a yau Alhamis.
Wannan litinin daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na kasa da baki ko ba zanga-zanga?
A'a, babu zanga-zanga. Mun zanga-zanga mu na tare mu matasa ne masu bin dokan kasa, masu sana'a da su kuma sana'ansu su yi sana'ansu har kafin nan ran da gwamnati ta tafiya mana bukatun mu.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan za mu kawo muku sauran wasu rahotanni da ra'ayoyin jama'a daga wurare daban-daban game da batun zanga-zangar ta matasan Najeriya. Idan muka leƙa gabas ta tsakiya kuma, za ku ji yadda masu sharhi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da wani harin jirgin sama mara matuƙi ya hallaka shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran. To ko menene makomar Hamas a yanzu, duba da cewa an kashe shugabanta?
Wannan babbar magana ce, ko kafin a kashe shi maganar makomarta abubuwa ne da ake ta tattaunawa saboda irin ba ta bayin yaki.
Muhammad Qaddam Sadiq Isa kenan mai sharhi akan harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya, duk za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Saboda abubuwan da muke da su a shirinmu na yanzu, ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurarin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau ne ake cika wa'adin da matasan Najeriya suka diba na 1 ga watan Agusta domin su ma wata zanga-zangar lumana a rufaɗin kasar kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci. 'Yan kasar na kokawa kan tsananin rayuwa, tsadar kayayyaki da yunwa, da kuma rashin tsaro, waɗanda suka ta'allaka da wasu tsare-tsaren gwamnati ciki har da janye tallafin man fetur. To sai dai kuma ana samun rarrabuwar kai tsakanin 'yan kasar kan zanga-zangar a daidai lokacin da hukumomin tsaron kasar suka yi ta ba da sanarwoyin gargaɗi kan fargabar yiwuwar rikidewar zanga-zangar zuwa tarzoma da tashin hankali. Duk da yake kawo yanzu gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bata fito ta bayyana janye ko ɗaya daga cikin tsare-tsarenta da 'yan kasar ke kokawa da su ba. To amma ta yi kira ga 'yan kasar da su yi haƙuri, su kuma ba ta ƙarin lokaci a yayin da take ƙoƙarin lalubo hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta. Yanzu haka an giggirke dimbin jami'an tsaro a muhimman wurare da ke birane da dama na kasar domin shirin kota kwana, a yayin da wasu matasan suka dage kansu mazanga-zangar a yau Alhamis. Isra'ila tana shirin tunkarar ramuwar gayya daga Iran bayan kisan gillar da aka yi wa babban jagoran kungiyar Hamas Ismail Haniyeh a can. Nan take dai Iran ta dora alhakin kisan kan Isra'ila wadda ba ta yi wani furuci ba. To amma Isra'ilar ta faɗa a can baya cewa za ta karkashe dukkan 'yan kungiyar Hamas da ke da hannu a harin ta'addanci na ranar 7 ga watan Oktoba. Masu fashin baki na Isra'ila sun ce hare-haren da aka kai kan babban kwamandan Hezbollah a Beirut da kisan Ismail Haniyeh a Tehran nasara ce ga Isra'ila. To amma kuma hakan zai haddasa ramuwar gayya. Amos Yedlin shi ne tsohon daraktan binciken sirri na sojin Isra'ila.
But pay attention to the fact that both sides.
Yace amma a lura da kyau, dukkan bangarorin biyu suna kokarin samun wani tsari na ramuwa, wani tsari na kai hari da yake da karfin isar da sako, amma hakan ba zai faɗaɗa ya zuwa cikakken yaki ba. Hani wanda shugabani na Hamas yana zaune a Qatar a cikin watan Afrilu wani harin jirgin saman Isra'ila ya kashe ƴaƴansa uku a Gaza. Palestinawa a Gaza sun ce mutuwarsa za ta kara musu karfin gwiwar jajircewa kan yaki da Isra'ila. A halin da ake ciki kuma a jiya Laraba Isra'ila da Iran kowace su ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi Allah wadai da ɗayar kan kai munanan hare-hare na baya-bayan nan. Majalisar da ta yi kira da a kwantar da hankali a yankin da take fargabar cewa yana iya fuskantar yaki mafi girma. Jakadan kasar Iran Amir Said Iravani ya shaidawa wani taron gaggawa na kwamitin da gwamnatin kasarsa ta nema bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban kungiyar Hamas Ismail Haniyeh a Tehran cewa ya kamata kwamitin sulhu ya dauki matakai cikin gaggawa don durawa Isra'ila alhakin wannan aika-aika. Iravani ya kara da cewa wannan ko ya hada da duba yuwar sanya takunkumi da sauran matakan da suka wajaba don hana ci gaba da cin zarafi da kuma nuna cewa al'ummomin duniya ba za su amince da munanan ayyukan Isra'ila ba. Duk da yake Isra'ila ba ta ce uffan kan kisan Haniyeh ba, amma ta dauki alhakin harin da aka kai ta sama a ranar Talata a Beirut babban birnin kasar Lebanon wanda ya sanadiyar mutuwar babban kwamandan Hezbollah Fuad Shukur. Isra'ila ta ce Shukur ne ke da alhakin harin roka da aka kai a ranar Asabar a tsaunukan Golan da Isra'ila ta mamaye wanda ya kashe kananan yara 12 da ke wasa a filin kwallon kafa.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da aka shirya fara zanga-zangar tsadar rayuwa a fadin Najeriya a yau Alhamis 1 ga watan Agusta, wata baraka ta kunno kai tsakanin wasu masu shirya zanga-zangar. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ministan birnin Abuja ya samu umarni daga wata babbar kotu a birnin tarayyan akan takaita zanga-zangar a wasu wurare. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na kasa gaba ko ba zanga-zanga?
A'a, babu zanga-zanga.
Rashin aiki ne, ba su da aikin yi, abin da ya sa suke irin wannan faganan kenan.
Wani rudani nake shirin bullo kai dangane da zanga-zangar gama gari na kasa baki daya. Yayin da talakawan kasar ke dab da fara wannan zanga-zangar lumana ne, Majalisar Matasan Arewacin Najeriya ta bayyana cewar ba yau ne za a fara wannan zanga-zanga ba har sai nan da kwanaki 15.
Sunana Ambassada Abdul Dambaye ne kakakin Majalisar Matasan Arewa. Mu ne muka fara hada wannan zanga-zanga, kuma mun san duk kungiyoyi da muka kira su suka collaborate da mu suka mun sani. Zanga-zangan ba wai dai kawai ne muka ce da mu fara shi a official takarda da muka rubuta ma gwamnati. Mun ce da mu fara shi tun 2018 ne zuwa 2019. Mun fito mun zanga-zanga tun ma kafin a ce an kai kontar. Mun yi zanga-zanga muna gama zanga-zanga da muka yi takarda da muka rubuta ma gwamnati, sai muka dauka muka miƙa a fadar shugaban kasa muka samu muka damuwanmu. Bayan haka mun ba shi wa'adi ko matasa ba mana abin da muke so ba za mu fito mu yi zanga-zanga.
Kwana nawa kuka yi wa gwamnati wa'adi?
Mun yanke wa'adi kwana 15. Ko da sun kunje kusan 763 wanda suke karkashin mu da muke zama da su. Kwana 15 muka yanke za mu yi bincike su mu kai musu abin da muka samu kin ma shi fadar shugaban kasa.
Yanzu da kamar ne ambasada abin da nake fahimta a bakin ka shine wannan litinin din daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na kasa gaba ko ba zanga-zanga?
A'a, babu zanga-zanga. Mun yi zanga-zanga mu ya tare mu matasa ne masu bin dokan kasa, masu sana'a da su kuma sana'ansu su yi sana'ansu har kafin nan ran da gwamnati za ta biya mana bukatun mu.
Wannan wani dai zargin kamar ko gwamnatin ta sako alajin ta ne?
Wannan kungiya tana da legacy.
Ba maganar legacy nake yi ba. Wasu
zai sa ga magana ba mu ka hako kuma mu rufa ba gwamnati ba ta samu.
Ba ina gwamnati ba ta samu. Ba ina maganar karban koko bane wato ma'ana.
Mu gwamnati ba ta samu alajin ta ba.
Wannan zanga-zanga da za a fara nan sai ga wata nan ku ba kwacin wanda suke jin zanga-zangan kenan.
Abin da ake nufi da zanga-zanga shine ka gaya ma gwamnati damuwanka. Gwamnati ta saurare mu, ta ce za ta biya mana bukata mu ba ta lokaci. Sai an ce mata izini, wasu farinci na jirgin zanga-zanga ba. Mutane suna gani kamar zanga-zanga ka fito, ka kona ma talaka gidan shi, ka hana talaka talle, ka bulotin ma talaka hanya, ka yi mai ci da zanga-zanga ba shi ma ne zanga-zanga.
To sai dai kuma fitaccen lauyan nan da ke kare haƙƙin bil'adama kuma ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga, Barista Deji Adeyanju ya maida martani.
Rashin aiki ne, ba su da aikin yi, abinda ya sa suke irin wannan faganan kenan. Kuma mutanen nan sun nuna tabbas cewa ba su da aikin yi. Ba gwamnati ne yake sa ana zuwa ana duk irin wannan abubuwan da bai kamata ba. Ai gwamnati ne take biyawa mutane kudi su zo, gwamnatin tarayya su ne suka aika mutane. Maganan da suke mata maganan ofi ne, kariya suke. Duk wani abin da ya faru suna yawon da mutanen da suke iri abubuwan daban-daban da.
To da ka zai na fahimce ka, zanga-zanga ba gudu ba ja da ba kenan.
Tabbas kuwa, ba mu da wani fargaba.
Tunyi dai barista Deji ya aike da wasikar jan hankali ga babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya cewar ba sa son su ga sojoji a cikin wannan sabgar domin ba hurminsu ba ne. A gefe guda kuma ministan Abuja barista Nyisam Wike ya samu hukuncin kotu daga babbar kotun Abuja inda mai shari'a Origi ya bada hukuncin wucin gadi cewar ya hana masu zanga-zangar tattaruwa jerin gwano akan duk hanyoyin birnin Abuja ko wasu ofisoshi ko kuma cibiyoyi. Saboda ministan na Abuja ya gamsar da kotun cewar rahoton sirri da ya samu daga jami'an tsaro ba su da ƙarfin da za su iya shawo kan zanga-zangar yayin da ta kubuce zuwa tarzoma. Saboda haka kotun ta ce yayin da 'yan Najeriya ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana. To amma a nan Abuja sai dai su takaita hakan ne a filin wasa na ƙasa wato MK Abiola Stadium da ke wajen birnin. Shi ma babban sufetan 'yan sandan Najeriya Dr. Kayode Agbetokun ya umarci jami'ansa da su sa kafar wando ɗaya da duk wanda ke son kawo hargitsi yayin wannan zanga-zanga. A wata sanarwa ta musamman da babban sufetan da kansa ya sanya wa hannu ta ce masu zanga-zangar sun kasa ba da ainihin dalla-dallan yadda wannan zanga-zangar za ta kasance. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Asali Ukraine ta karbi kashin farko na jiragen yaki samfurin F-16 daga kasashen yammaci, abinda Ukraine din ta dauki tsawon watanni tana nema domin taimaka mata fafatawa da Rasha mai mamayar yankunanta. Ukraine ta ce samun jiragen na da muhimmancin gaske saboda karfin da suke da shi, nazarta duk wata kariya ta harin sama na abokan gaba. Irin karfin da Ukraine din take matukar bukata domin maida martani kan hare-haren makaman Rasha zuwa cikin Ukraine. Kawayen kasashen yammaci sun danyi jinkiri wajen amincewa da samar da jiragen saboda fargabar yaduwar yakin da Rasha. Ba kai ga bayyana ko adadin jiragen nawa ne aka so makaiwa ba, da kuma ko matukan kasar da suka sami horo a kasashen yammaci da Amurka za su iya amfani da jiragen kai tsaye. Denmark ta yi alkawarin samar da jiragen 19 na daren 24, yayin da Belgium da Norway da suka aike da jirage 6-6 suka yi alkawarin ba da karin wasu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana wasu rahotanni a matsayin abin takaici da ke bayyana cewa an tilastawa 'yan tsiraron Yahudawa na Iran shiga zaben shugaban kasar ta Iran wanda aka gudanar a baya-bayan nan, a cewar wata sanarwa da muryar Amurka ta samu a keɓance. Matakan tilastawa da muryar Amurka din ta tabbatar da su sun haɗa da yadda hukumomin Iran a karon farko suka kafa rumfunan zaɓe na musamman ga Yahudawan domin su kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa, da kuma shirya wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe ga Yahudawan domin ganawa da wakilan 'yan takarar shugaban ƙasa. Yahudawan Iran kamar sauran tsiraruwan addinai sun sha fama da wariya da tsangwama tun shekarar 1979, lokacin da malaman Shi'a masu tsatsauran ra'ayi da ke adawa da wanzuwar Isra'ila suka kwace mulki. Rahoton shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen Amurka game da 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa da aka wallafa a watan jiya ya ambato kwamitin Yahudawa na Tehran, yana cewa a cikin al'ummar Iran da aka kiyasta kimanin miliyan 89 kusan 9,000 Yahudawa ne.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya a ɓangaren rahotanninmu. Ga dukkan alama yankin Niger Delta ya shirya tsaf don gudanar da zanga-zangar gama gari da aka shirya farawa yau a faɗin ƙasar. A baya-bayan nan dai tsohon shugaban ƙungiyar 'yan bindiga Asare Dokubo ya yi ƙirarin cewa ba za a yi zanga-zanga a yankin ba, lamarin da ya sa wasu mazauna yankin na Niger Delta mai da martani. Wakilin muryar Amurka Lamiɗa Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton.
tsohon jagoran 'yan bindigar yankin Niger Delta a Sare da Kubu. A baya-bayan nan ya fito ya yi wani kurare inda yake cewar kada wani ko wasu da ke shirin gudanar da zanga-zanga su faɗo yankin na Niger Delta domin su ba su shirya wannan zanga-zanga ba. A Sare da Kubu dai ya ba da shawara ga 'yan Najeriya kan cewar idan abu ya yi zafi to su yi kokari su sauya gwamnati. Ga haka ne dai ya sa na ji ta bakin wasu al'ummomin yankin na Niger Delta da ke yunkurin zanga-zanga ko kuma akasin haka ga abin da suke cewa.
My opinion is that the government should bring down the fuel price down, and that is the only way Nigerians will enjoy the whole thing that we are doing. If not,
da ce ra'ayina zanga-zangar matasa da ke shirin gudana a yankin na Niger Delta ta zama wajibi domin kuwa gwamnati sai ta yi sauye-sauye musamman sauya farashin man fetur. Wannan kadai zai sauya wannan zanga-zanga kuma jama'a da dama za su ji daɗi idan gwamnati ta ɗauki wannan mataki. Shi ma wani ɗan jihar Bayelsa ya ce
expectation that number one the protest should not hold, but we cannot do otherwise for the following.
Da farko dai zan iya cewa bai kamata a yi zanga-zanga ba, to amma kuma labudda mun zaɓi yin wannan zanga-zanga domin ana cikin bakar wuya a yankin na Niger Delta da ma faɗin tarayyar Najeriya. Mutane da dama na cikin matsala kuma muna ba da tabbacin cewa ba za a lalata dukiyar jama'a ba idan aka yi wannan zanga-zanga a faɗin tarayyar Najeriya, musamman mu a yankin Niger Delta. Idan aka sauya farashin man fetur to za a samu sauki. Gwamnatocin jihohin Rivers da Bayelsa dai kawo yanzu suna ci gaba da ganawa da shugabannin 'yan zanga-zanga. Tsohon jagoran kungiyar 'yan bindiga a jihar Rivers a Sare da Kubu a baya-bayan nan ya sanar cewa kada a gudanar da wannan zanga-zanga a yankin na Niger Delta. To amma wasu kungiyoyi na 'yan bindiga da suka aje makamansu a baya-bayan nan sun ce labudda sai an gudanar da wannan zanga-zanga. Janar Abe Abaku wani tsohon dan gwagwarmaya ne da ya aje makamansa kuma shugaban kungiyar People Volunteer Post a yankin na Niger Delta ya ce
my name is Elder Abiye Abiye Abaku, Niger Delta People's Volunteer Force, the founder, the Niger Delta.
Yana cewa ne za mu shiga wannan zanga-zanga ta kasa kuma babu gudu babu ja da baya. Mutanen yankin Niger Delta a shirye suke domin babu tsaro kuma mutane ba sa iya zuwa gonaki domin gudanar da ayyukansu na kamun kifi da sauran sana'o'i. Matsaloli dai sun yawa a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Shi ma wani dan gwagwarmaya ya ce
ni ne Muhammad Arab, wanda daya daga cikin wanda muka yi amnesty na Iraduwa. So a matsayina na dan gwagwarmaya Niger Delta, wannan zanga-zanga ina supporting 100%. Magana asare magana ne ta banza, magana ne irin ta amfanin kansa ba amfanin Niger Delta ko halin da kasa take ciki ba. So muna supporting 100%.
Rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta ce a shirye take na kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a a yayin wannan zanga-zanga. Musa Olatunde Diso shine commissioner rundunar 'yan sandan jihar Rivers.
Police officers in Rivers State are ready.
Yana cewa ne jami'anmu a shirye suke domin ganin an kare rayuka da dukiyoyin jama'a a yayin wannan zanga-zanga ta gama gari a jihar Rivers. Muna da kwararrun jami'an tsaro tare da kayan aiki kuma kamin kawowa gabar ta yanzu mun tattauna da shugabannin matasa domin su tabbatar da sun gudanar da wannan zanga-zanga ta limana ba tare da tashin hankali ba. Mun tura jami'an tsaronmu a sassan kananan hukumomi 23 da ke jihar Rivers domin tabbatar da zaman lafiya.
And that is the meaning of police work, prevention of
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamida Abubakar Sokoto, to har yanzu dai muna kan batun zanga-zangar a Najeriya. A halin da ake ciki, wasu kungiyoyin matasan kasar da suka lashi takobin tsunduma zanga-zangar ta tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar na ci gaba da bayyana janyewarsu daga shiga zanga-zangar saboda wasu dalilai da suka bayyana, ciki har da batun tsaro. Ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari dauke da karin bayani.
Wannan dai wata alama ce da ke nuna kungiyoyin matasan sun fara jin kiraye-kirayen gwamnatin Najeriya da ta yi ga matasan kasar da su janye batun zanga-zanga a hauteburin sulhu. Comrade Gambo Idris Shehu na kungiyar ɗaliban Najeriya ya ce duk da yake 'yan Najeriya na cikin hali na kuncin tsadar rayuwa, amma gudanar da wannan zanga-zanga ba ita ce mafita ba.
Actually ana cikin wani yanayi, to amma ni na fi ganin cancanta mu yi abin a cikin natsuwa ba ta zanga-zanga ba. Saboda zanga-zangan nan ana iya yin shi yanzu nan, za a ba other criminals dama su yi sace-sace, una wurare, a yi kashe-kashe, tumu abin da ba mu so kenan.
Amma yanzu kai a matsayinka na ɗalibi, me kake so shugaban ƙasar nan yayi?
A matsayina na ɗalibi sannan kuma shugaban ɗalibai, mu ba abin da muke so da ya wuce a sauƙaƙa mana abubuwa. Wannan issue na removal of fuel subsidy yana ɗaya daga cikin abin da ya contribute wannan matsalan.
To shi ma dai Alhaji Yahaya Mahmud da ya jagoranci wasu ƙungiyoyin matasa bakwai zuwa wani taron manema labarai Amina fadar gwamnatin jihar Niger, ya ce sun amshi goran gayyatar gwamnatin Najeriya na zama teburin sulhu.
Dalilin kiran wannan taron shine ma mu ce muku mun amshi goran gayyata da gwamnati ta kira cewa a zo a tattauna. Sakon nan ya zo ta hanyar sarakuna, ya zo kuma ta hanyar ministan yada labarai wato Muhammad Idris. A dama ne ya zo da za a je a zauna, a maimakon a ta zagaye-zagaye a yi zanga-zanga, a ji ciwo, a ji rauni, sannan a musguna ma wasu, a lalata dukiyar mutane, sannan kuma a dawo teburin tattaunawa, gara mu karɓi goran gayyatar tattaunawan. Yanzu wasiƙar mu yayi ready, za mu tura musu saboda su fara shirye-shiryen zaman tattaunawan nan.
Kamar Saidu Esu da ke zaman ɗan gwagwarmaya a Najeriya ya ce babu buƙatar hargitsa Najeriya da sunan fafutukar neman sauƙin rayuwa.
Ai wannan yunwan kowa ya santa, don komu ma karan kanmu muna jinta. Amma duk wanda yake jin yunwa kuma wayansu suna so su fitar da ra'ayinsu akan abin da ke faruwa a ƙasan, kuma wayansu suna so su boye a cikin ta su tare zaune tsaye, mu ba mu cikin wannan. Akwai yanda za a bi a taimaka a gaya ma gwamnati.
A yanzu haka dai bayanai na nuna cewa an ƙara tsaurara matakan tsaro a sassan Najeriya, yayin da wasu hanyoyi da ke bi ta kusa da gidajen yari a wasu manyan biranen kasar an datse su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda Muhammad Lalo ya tattaro ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da batun zanga-zangar a Najeriya.
Sunana Jamilu Ibrahim daga Jamai. A matsayina na ɗan Niger, ina goyon baya 100% zanga-zangan da 'yan uwanmu 'yan Najeriya suka ce za su yi na ganin sun kai kokensu da irin halin da suke ciki na tabarbarewar tsaro da tattalin arziki da sauransu. Zanga-zanga ba haramun bace, bata zan laihi ba da dan ƙasa ya hito ya nuna bacin ranshi. Tawa muna musu fatan Ubangiji Allah ya sa su wadi kukansu kuma a shahe musu shi, kuma muna fata Allah ya sa a yi a ida cikin tsanaki ba tare da aima wasu banna ko an buji ayi an jima rai ko an rasa rai ko ayi wata banna wadda bata dace ba ga mutane, saboda duk yadda tayi ta kare dai ga talaka dai za ta kare. Don kuma muna musu fata Ubangiji Allah ya sa su yi su ida lahiya a lokacin.
Sunana Adamu Burema, jamhuriyar Niger. To gaskiya zanga-zanga da suke yan Najeriya suke su kuma kautan mu Najeriya suke za su yi ba laihi bane. Mutum ya hito ya gayi masalolin da suke nan gayi a cikin kasar su, wannan ba laihi bane. Amma su zamanto su yi zanga-zanga ta lumana wanda ba a taba komai na gwamnati, komai na wani, Allah ya sa su yi su lahiya su kare lahiya.
Assalamu alaikum, ni sunana Idris Abu daga kasar Niger. To ban ga matsala a yi zanga-zanga ba, amma abinda ake so in mutane suka ta yi zanga-zanga ba tashi hankali ba ne, ba wani aiko na kone ba ko a yi wani abu. Yau wannan shi ne bai da kyau, mutane su hito su gwada su ba su ji ba su jin daɗin abinda ake. Inda yau kowa ya ji ke sauraron radiyoyi da wani kahohin sada zumunta yana jin irin matsalar da 'yan Najeriya suke ciki, to kuma suna ta kuwa ga daji har yanzu dai kawai gwamnati bai sauraron abinda mutane ke faɗi, kawai bai san ba mutane na cikin matsala. Inda wannan ƙarin kuɗin mai da wani ƙarin duk kudaden abinci da wani menene yayi wannan abin da yayi kage dai matsala ce babba.
Assalamu alaikum. Sunana Abdulkarim Abubakar, mazalli ya mai dan Niger. Gaskiya zanga-zanga wagga mu ɗan Niger duk kowa ka bincika yana bayan ta 100%. Saboda gaskiya fitila duk abin da shahi Nigeria yau ya shahi Niger. To duk da ke wanga cece kuce da aka yi ta yi dai an san manhoshi an san inda ya fito. Amma yau bai kamata a ce yau fisibillahi Najeriya yau cikin irin halin da take a ce ba su da wata mahita wadda za su yi su nemi incin kansu. Zanga-zanga muna mu ɗan Niger muna goyon bayan su yi zanga-zanga amma ta lumana. Ba tare da an kashe kowa ba, ba tare da an taɓa kowa ba, ba tare da an shima kowa ba.
To yanzu kuma za mu leƙa gabas ta tsakiya. Hukumomi a Tehran da kungiyar Hamas sun sha alwashin daukar fansa akan Isra'ila, wacce suke zargi da kai harin da yayi sanadin kisan shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Tehran. Kodayake hukumomi a Tel Aviv ba su ce open ba akan harin. Muhammad Qaddam Sadiq Isa mai sharhi ne akan al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya, mazaunin hadaddiyar daular Larabawa, yayi wa abokin aikin mu Muhammad Lalu karin bayani akan makomar kungiyar ta Hamas a hirar da suka yi ta wayar ho. Amma ya fara da bayani akan tasirin da kisan shugaban na Hamas zai yi ga yunkurin da ake yi na cimma matsayar tsagaita wuta a yakin Gaza.
Abu ne wanda za a iya cewa duk ma'in da ya kawo dai tabbas zai kara wahala kuma a karin cikukkuda kokarin da ake yi na tsai da wuta a Gaza. Domin me saboda abin ya dogara ne ga shi Benjamin Netanyahu a wajensa, dole sai an saki waɗannan mutanen domin sakin su kaɗai shi ne zai iya dan bashi wani karsashe a siyasar Isra'ila, wanda wataƙila zai iya fatan yi amfani da wannan damar domin kaucewa kamar ce farashi na siyasa da zai biya saboda wannan yakin da ya faru, da kuma abin da yake yi bayan haka na idan ya zo mulki ba manta ba halin da yake fuskanta da zarge-zarge na cin hanci da rashawa da ake tabbatar da cewa za su iya kai shi ga kurkuku.
To Malam Muhammad Qaddam, idan muka duba bangaren ita kungiyar ta Hamas, kamar me za a iya cewa zai zama makomar ta duba da cewa an kashe shugaban nata?
Wannan babbar magana ce, ko kafin a kashe shi maganar makomar ta abubuwa ne da ake ka tattaunawa, saboda irin ba ta bayin yaki da ita da ita ko kusa da irin wannan ba, sannan irin mutanen da aka kashe, sannan kuma da tsayawa tsayin da kare Isra'ila ta yi ta cewa wannan karan dole ba zai yi ko an gama yaki to Hamas ta kaure ba. To saboda haka yanzu kashe shugabanninta da Isra'ila take yi, musamman kuma shi yanzu wannan babban, yana kara alamta cewa Isra'ila ko da an tsai da buga wuta tana nan akan bakanta na cewa ba zai yi kuma Hamas ta ci gaba da kurewa ba, alal akalli a mulki a Gaza. Wannan yana kara tabbatar da wannan niyyar Isra'ila ta haka.
To Amurka da wasu kasashen Larabawa na ta kokarin su ga cewa an dauki matakan hana jefa daukacin yankin na gabas ta tsakiya a cikin kangin yaƙi-yaƙi, wasu na ganin cewa tun ma an riga an dauki hanya, kamar kai ya kake kallon wannan al'amari?
To maganganu na irin su Amurka abin da yasa ba ta tasiri sosai, saboda yawanci musamman ya hada da Isra'ila ba a biyo bayan sa da aiki na zahiri da idace da muhimmancin sa. Maganganu ne kullun na siyasa da diplomasiya da kuma alƙawarruka wanda ma'aikaci ba ta tsaye da su. Amurka ita ce kadai kasa da za ta iya takawa Isra'ila mulki akan abin da ke taruwa a Gaza, ita kuma ba ta da niyya musamman a wannan lokacin da ake fuskantar zaɓe, saboda kowane ɗan takara a cikinsu yana fargabar sakamakon haka a makomarsa ta siyasa.
Madalla a gaida Muhammad Lalo da ya yi hirar da Muhammad Qaddam Sadiq Isa. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Malam Zubairu, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.